أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك بركة مرسالها وأن مسألة ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنشي قبا ذكرات منا عمدة الفقه واللفاوة الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. Wannan shine majalisin mu na 10 na 11 a cikin karatun wannan littafin. Mu wancan sati da ya gabata mun kare babi wanda yake mana bayani akan ladabba na biyan bukata. Yau da iko Allah za mu tashi akan babi wanda zai mana bayani akan yaya zami arwalla bayan mun rigayi mun yi dumbiya bukatun mu ko mun yi tsarki yanda shari'a ta ba da dama a yi tsarki. Yau muna 9 ga watan Sha'ban, hijira daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya daidai da 19 ga watan 2 a kalandar Bature 2023. Malaiki cewa babu wudu. La yasihhu al-wudu'u wa la ghayruhu min al-ibadati illa an yanwiya liqawli Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, innamal a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة أو سلاسل، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه مع مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، ويخلل أصابعهما، ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأنا يتتي سفة أولا ودى ماله يكاو منا دقهر قنت هكر شدا نهر كماله كتوا كما يندى مكسابة زم كرن تبك إنسا نم داومي شرح يكتوا باب الوضوء. Wannan babi ne wanda zai maka bayani akan yaya siffa arwalla take, kuma yaya za ka yi arwalla, kuma menene wajiban arwalla, menene mustahabban arwalla. Yake cewa na farko, la yasihhu al-wudu wa la ghayruhu min al-ibadati illa an yanwiya. Dukkan wata ibada ko kuma na farko yace dukkan wata arwalla ko kuma dukkan wata ibada wanda mutum wanda za ya aiwatar a rayuwar shi, in dai Ubangiji za yi wa to ba ta inganta sai mutum sai ya dau niyya. Wajibinka ne kafin ka fara kowace irin ibada ce mutum ya riga ya koyayya ya darmi niyya, lalle za ka yi kaza. Ita kuma niyya mun sani mahallinta shi ne zuciya. Yake cewa dalilin da ya sanya muka ce dukkan wata ibada ko wata arwalla mutum za yi ko kuma wata ibada, sabawar ibada ce mahda ko kuma ghairu mahda, duk da malamai sun kawo sabani akan zamu zo cikin sharhi zamu yi bayani akan haka, yake cewa labudda mutun ya dauri niyya. saboda hadan manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi innamal a'malu binniyat, lalle kowanne aiki wanda mutun zai gabatar gun ubangijin shi labudda mutun ya kudiri niyya dalilin kaza ko zai zai aikata kaza dan ubangijin shi. Yake cewa wa innama likulli mur'in ma nawa, kuma kowanne mutun sakamakon abin da ya dauri niyya a cikin zuciyar shi sakamakon abin da ubangiji zai sadan dame akan aikin da ya aiwatar. Kinan duk aikin da bawa zai yi yana samun ladan shi ne sakamakon niyya, gwalgwadon niyyar da ya dauka akan wannan aikin. Yake cewa summa yaqul, sannan mutumin nan wanda zai yi arwalla zai ce bismillahi da sunan Allah, wa yaghsilu kaffaihi thalasan, sai ya wanke tahin hannayen shi so uku, summa yatamadmadu, sannan ya kurkure bakin shi, wa yastanshiqu ya hata afwan ya shaki ruwa salasan so uku, yajma'u bainahuma bi gharfatin aw thalatha, zai hada wannan kurkura da shaka ruwan da hata ruwan, duk da malam bai kawo ba amma dai da kalkashin mazhabin da kai masalan hata ruwa yake cewa dukkan su zai hada su ne da kamfatar ruwa daya. Kinan zai kamfato ruwan, zai kurkure bakin da abin da yi sauri da abin da yi saura na daga damshin ruwan, zai shaka a hancin shi sannan ya hata. Yake cewa aw salasin, ko kuma ya kasance yayi shi da garafa kowace yayi mata nata na musamman. Kinan zaka dauko ruwan zaka shaka zaka za ruwan kurkure baki daban ruwan shakawa daban. Yake cewa summa yaksilu wajhahu salasan, sannan ya wanke huskar shi so uku, min manabiti sha'rin ra'si ila manhadar min al-lihyayn, zai wanke daga mabubbugan gashi inda gashi yake farawa zuwa gefe da gefe na daga gefe, kenan wannan bangaren da wannan bangaren. Kenan zai wanke huskar shi daga inda gashi ya fara zuwa gehe da gehen gemun shi. Wazzaqan, yake cewa kuma zuwa ga haba, menene ma yake so ya bayyana mana, idan muka dauka da kai wata nuska wadda take bayyana man take cewa yaksiru wajhahu salasan min manabiti sha'rin ra'si ila man hadara min al-lihyayn wazzaqani ulan, tsawon nuska zai wanke daga inda gashi yake bubbugawa ko inda gashi ya fara zawwa gehe da gehen geman shi zuwa habashi. Kenan duk abin da yake gehe da gehe, idan an ce gehe da gehen gemu kenan wannan bangaren, zuwa kuma habashi kenan nan, wannan daga sama zawwa ƙasa dukkan gehe zai yi shi, wannan kenan abin da ya shafi tsawon huska. Yake cewa a wata ruwa yake cewa wa anil uzni wa min al uzni ila al uzni ardan, tsakankanin asalin kunne zawwa asalin kunne bangaren hadin huska kenan. Shine ne yace wa ila usulul uznayn, zuwa ga asalin kunne kenan wannan bangaren, inda kunne yake warawa zawwa inda kunne yake karasawa kenan bangaren dama da hagun hadin huska, wannan shine abinda mutum zai wanke. Kenan shine yake bayyana maka idan ka zo wanke huska zaka wanke daga inda gashi yake somawa kenan saman goshinka zawwa inda habakka take karuwa, kuma bangaren gemukanka dukkan sai ka wanke, sannan wannan tsawon huska kenan. Hadin huska kuma daga inda kunne yake farawa zuwa inda kunne yake farawa bangaren dama da hagu kenan wannan tsawon hadin huska mutun zai wanke. Yake cewa wa yukhallilu lihyatahu in kanat kasiba, mutun ya tsatsihe gemun shi idan gemun shi ya kasance kakkaurani, kana da gemu mai yawa to idan ka zo ba wankewa ba zaka yi zaka tsihe shi. Yake cewa in kanat tasifu albashara lazimahu ghasluha, idan kuma ya kasance gemun naka kadan ne ana iya hango hata habaka, to wannan abin da yake dacewa ka wanke wannan gemun naka. Kinan madama ana iya hango hatar da take kan wannan gemun, to ka wanke shine aula, shine lazimahu wajibi ne, ya lazimtu a gare ka kai mai arwalla ka wanke wannan gemun naka. Amma dai idan ya kasance gemun ka kakkaura ne, to abin da yake naka shine zaka tsatsihe wannan gemun. Yake cewa baya da haka summa yaghsilu yadayhi ila al-mirfaqayn, bayan ya gama wanke huska da sufa inda zai wanke huska, yake cewa zai wanke hannayen shi har zuwa idan har zuwa gwiwar hannu kenan nan. Yake cewa salasan, zai wanke shi so uku, wa yudkhiluhuma fil ghasl, yake cewa wannan 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 guyuwa hannun zaka wanke ta, zaka sanya ta a cikin wankewa. Kinan ba an ce ba har zuwa ba sai ka ce a barka tsaya a nan, a'a har zuwa nan ita ma zaka sanya ta, zaka wanke ta. Yake cewa summa yamsahu ra'sahu ma'al uznaini, sannan ya shahi kanshi tare da kunnuwanshi. Kinan za ya shahi kanshi sannan ya shahi kunnuwanshi tare da kanshi. Yabda'u bi yadayhi min muqaddimihi, zai fara shafan fuska daga horkon kai, zai fara samu shafan kanshi daga horkon kanshi, kenan daga inda gashi yake fara bubbugowa. Summa yumirruhuma ila qafahu, sannan ya huce shafan, zai fara zai ta yi har zuwa kan ƙeyashi. Alƙafa ita ce ƙeya. Sannan yake cewa summa yarduhuma ila muqaddimihi, sannan ya sake maido shi zuwa farkon kai. Kenan idan ya tahi zai maido shi. Yake cewa summa yaghsilu rijlaihi ila al-ka'bayn, sannan ya wanke ƙawahuwan shi zuwa idan sau salasan so uku, wa yudkhiluhuma fil ghasli, suma wannan idan sun zai sanya su a cikin wanke ƙawashi, wa yukhallilu asabi'uhuma, zai tsatsaye yatsotsin shi. Summa yarfa'u nazarahu, sannan ya daga kanshi zuwa sama, ila sama'i zuwa ga sama, fa yaqulu sai yace ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ina ne shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bashi da wani abokin tarayya, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma ina mai shaidawa lalle Muhammad bawan shi ne kuma manzon shi ne. Malai ya cigaba da cewa wal wajibu min zalik, abinda yake wajibi a cikin wannan abubuwan da muka zana na daga arwalla shine an-niyya, na farko da kai yin niyya, kamar yanda malai ya kawo mana dalili akan haka. Wal ghaslu marratan marratan, wankewa su daya, duk abinda aka zana maka za a wanke to ka wanke shi su daya, kamar yanda tun shi kuma a cikin zanan da malai yake ce mana salasan salasan, su uku uku, zamu ga dalilin da ya sanya. Amma dai wajibi marratan marratan, wankewa su daya, ma khala al kaffaini, kuma bayan tahin hannu, shi wannan wajibi ne ka wanke shi su uku, sabanin su kuma duk wanda kai su daya wannan ya wadata su da kai. Yake cewa masahur ra'si, kuma bayan shaho kai shi ma so dai za a yi. Wa tartibul wudu'i ala ma zakarna, yake cewa da jeranta arwallaka kamar yanda muka zana, zaka fara wanke hannu, sannan muska, sannan ka kurkure ka shaka, sannan muska, sannan hannaye, sannan kaza, sannan ka har zuwa yanda malai zana mana. Wa alla yu'akhkhira ghaslu 'udwin hatta yanshifa ma qablahu, kada ya jinkirta wanke wata gaba har sai wata gabar ta bushe. Kenan kana arwalla ka shiga wani yanayi daban, ko ka shiga wani shagalin ka daban, har sai gabar da ka wanke ta baya ta wanke ta bushe, sannan ka shiga gaba ta gaba sannan ka wanke. Wannan shi ma wajibi ne a jeranta, wajibi ne shine a littattawanmu na malikiya ad-dalku wal fawru, cuccudawa da gaggautawa, wannan wajibi ne. Sai malai ya ci gaba da cewa wal masnuna, abinda yake sunna mustahabbi, yake cewa at-tasmiya, cewa bismillahi lokacin da mutum zai fara arwallar shi. Wa ghaslul kaffaini, da wanke tahin hannu, wal mubalaghatu fil madmadati wal istinshaq, da huce gona da iri wurin kuskure baki da shaka ruwa. Illa an yakuna sa'iman, sai dai idan mutum ya kasance a halin yana dauke da azumi, wannan kuma ba a buƙatar ya huce gona da iyaka wurin kurkure baki da wurin shakarwa, saboda ka samu matsala. Yake cewa wa takhlilul lihya, da tsatsaye gemu, wal asabi, kuma da yatsu na hannu da yatsu na kafa. Wa mashul uznaini, da shahu kunni, wa ghaslul mayamini qabla al mayasir, da wanke dama kamun hagun, kenan damantawa kamun hagutawa, kenan mutum ya fara da dama kamun hagun, shi ma wannan sunna ne. Yake cewa wal ghaslu salasan salasan, da wanke dukkan wata gaba su uku uku, wannan shi ma sunna ne. Yake cewa wa tukrahu ziyadatu alaiha, an karhanta ƙari akan wankewa su uku. Yake cewa wal israfu fil ba'i, da almanbazaranci ko da bannan ruwa lokacin da kake arwalla, wannan duka malai ya zano mana sunnoni. Yake cewa wa yasunnu siwaku inda taghyirul fami, an sannanta yin aswaki lokacin da mutum ya ji bakin shi ya canza,
lokacin da kaji bakin doyin bakinka ya canza, to wannan an sunnanta maka kai aswaki. Yake cewa wal qiyami minan nawm, da lokacin da ka tashi daga barci, wannan ba sunna ne kai aswaki. Inda salat, kuma da lokacin da zaka tafi wurin yin sallah, shi ma an baka dama sunna ne kai aswaki. Da kauli rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, dan hadan manzo Allah bai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, laula an ashqa ala ummati, in ba dan kan matsawa ko zan takurawa al'ummata ba, la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin, da na umarce su da yin aswaki akan kowace sallah. Simala ya ci gaba da cewa yustahabbu fi sa'iril awqati, mustahabbi ne mutum ya ringa yin aswaki a sauran lokuta na rayuwar shi ta yau da gobe, illa lis-sa'imi ba'da az-zawal, sai ga madami azumi bayan rana ta yi zawali. Wannan shi an karhanta mai yayi aswaki a wannan halin. Idan muka bibiya wannan abubuwan da malam ya kawo, muka bi sharhin, ko idan muka ce za mu bi sharhin abinda muka karanta, na farko malam ya bude mana yake cewa wannan babi ne wanda zai maka bayani akan duk abinda ya shafi alwala, siffarta, farlanta ko wajibanta, da sunnoninta, duk abinda ya shafi idan ka yi shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar yadda ake yin arwallah, shi ne malam zai kawo maka, duk da wasu matsaloli da kwai sabani a cikinsu. Idan muka ɗauki alwudu, arwallah a harshen larabci sun ɗauko ta ne daga al'ida'a, shi kuma abinda ake cewa al'ida'a shi ne albaha'a, dukkan wani abu wanda zai baka ƙyalƙyali, za a ƙawata ya baka sha'awa, a tsarkake, a kyautata, duka wannan shine ake kiran shi da al-wudu. Idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko shari'a ta yi istimalin wannan kalma, saboda duk lokacin da mutum yake arwalla yana tsarkake kanshi ne daga dukkan wa'ansu dattuttuka wanda suke tattare da shi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana, yake cewa shin ku riga ne mun mana, idan ya kasance a kofar gidan wani da kwai tabki, a kullun sai yayi wanka so biyar, yake cewa shin za a yi saura a gangan jikin shi wani datti a tare da shi? Sahabban manzo Allah suka ce a'a. Yace to kwatam kwacin ku kenan, lokacin da kullun zaka tashi so biyar sai kai arwalla, ba a samu wani daran ba, ba a samu wani datti a tare da kai a lokacin da zaka ringa yin arwalla. Shine malumman fiqh suke cewa abinda ake cewa arwalla shine al-ghuslu wal-mashu li'a'da'in makhsusatin bi niyyatin makhsusatin aw fi sifatin makhsusatin bi niyyatin makhsusatin. Yake cewa abinda ake cewa arwalla a halshen malumman fiqh shine wankewa da shahawa na wa'ansu gabbai wanda suke keɓantattu, haka da wata sifa wadda take keɓantatta, da wata niyya wadda take keɓantatta. Wannan shi ne abinda ake cewa arwalla. Da sifa wadda take keɓantatta, yanda shari'a ta baka damar ka yi, da wata niyya wadda take keɓantatta, kenan niyya ce ta arwalla, wannan ita ce ake kira da arwalla. Ita kuma arwalla idan muka koma cikin shari'a za mu gani Ubangiji ya umarce mu da yinta, haka shari'a ta kawo mana ta halishan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mun gani ya tashi yayi arwalla, yayi umarni da ayi irin wannan arwalla. Idan muka koma aya da take cikin suratul maida, Ubangiji yake bayyana mana, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Wannan aya ce wadda take tabbatar mana akan wajibcin arwalla akan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Haka idan muka koma cikin sunna hadisin Abu Huraira, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyanawa, la yaqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda, Allah baya karbar sallar wanda yayi hadasi madama bai yi arwalla ba. Duk lokacin da zaka ce ka zo ka yi arwalla ba tare da kai sallah ba tare da arwalla ba, to asalin ubangijinka baya karba.
haka da kwai hadisin Abu Huraira, hadisin Musi'us Salat, wanda ya tuzar ta sallah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mai ya kai wani idan ka tashi zuwa sallah kai arwalla sannan ka zo ka ce kaza kai kaza kai kaza kai kaza, wannan shine a lokacin da zaran kai haka ubangijinka zai yi amsan maka sallarka. Kina wannan yake nuna mana lalle sallah abu ne a halli a walla, abu ne wanda shari'a bangaren alqur'ani da sunna suka farlanta suka wajibta mana ita, ga sunan dalilai karara a cikin alqur'ani da sunna. Haka ijma'in malamai sun yi bayani akan lalle sharadin amsar sallarka baya yiwuwa sai kayi arwalla kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurta, ko aka ganshi yayi arwalla ya umurta ai sai kayi haka sannan ubangijinka zai karba. Haka idan muka dauka zan mu ga arwalla ɗaya ne daga cikin abubuwan da aka farlanta wa al'ummu wanda suka gabace mu, kamar yadda ubangiji ya bayyana mana akan azumi an farlanta wa al'ummu wanda suka gabace mu, ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, an farlanta muku yin azumi kamar yadda aka farlanta wa inda suka gabace ku. Haka idan muka dauka sallah kamar yadda kana ya'muru ahlahu wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya, ubangiji yana mana bayani akan annabi Isma'il ya kasance yana umurta iyallan shi da sallah kuma yana umurta su da yin zakka. Kaga duka wannan shari'o'i ne wanda aka wajibta al'umman manzon Allah, kuma al'ummu na gaba na ba wanda suka gabace mu su ma an farlanta musu wannan al'amurka na cikin wannan addinin namu. Sai dai kuma ya kasance siffar da aka farlanta musu ta sha bamban da siffar da aka farlanta mana. Haka ita ma arwalla an farlanta wanda suka gabace mu kamun mu, abinda yake tabbatar mana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada labarin annabi Ibrahim da matar shi Sara, lokacin da suka huce wurin wannan sarki wanda ya nema yayi garkuwa da Sara, a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wa yake cewa Sara sai ta yi arwalla da ta yi arwalla ta yi addu'a sannan ta shiga wurin wannan sarkin, sai Allah ya kame sharrin wannan sarkin a kanta. Kuma idan muka dauka zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana falalai yin wannan arwalla, da zaran mutun zai dauki abun yin arwalla ya fara arwalla duk wata gaba wanda zai wanke to tabbas tana tahiya da zunubin da yake jikinta. Allah yana kankare mana zunubin mu da zaran mun yi arwalla. Haka idan muka dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana siffar da zai gane mu a gobe kiyama, yake ce mana hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min asaril wudu, yake cewa al'umma ta ranar tashin kiyama za a kiraye su. Yanda za a yi gane al'ummata shine zan gansu da fararen muskoki da fararen kwabrinsu yana haske haka goshinsu yana haske saboda guraben arwalla. Ka gani wannan abu ne wanda miza ce wanda ubangiji yake banti ya fifita wannan al'umma akan kowace al'umma bangaren arwalla. Kidan wannan kadan ne daga cikin abubuwan da idan mun kiyaye mun tsaya mun yi arwalla to tabbas za mu samu kafara, kuma gobe kiyama huskokinmu za su yi haske haka kwabrukanmu za su yi haske. Sai malaye cike ce mana la yasihu wudu wala ghayruhu min al-ibadat illa an yanwiya, dukkan wata ibada dukkan wata arwalla wanda mutun zai yi dukkan wata ibada wanda wani mutum wanda zai yi ba ta ingantuwa ko ubangiji ba za ya karbe ta ba face yayi niyya. Niyya kuma shine malam ya kawo mana dalili akan niyya li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, don fadar shi manzon Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi, innamal a'malu binniyat, kowane aiki to ana sakantawa bawa ne gulgudan niyyar shi, aikin da zaka yi to tilas ya bi niyya, in ba niyya to sharman banza ne kai, ubangijinka ba za ya karba ba. Wa innama li kulli mar'in ma nawa, kuma na da kowane mutum abin da ya niyya, kayi niyya idan kayin nan abin da kayi, misali wani ya shigo wannan masallacin yayi niyya idan ya zo zai tsaya zai azkar zai kaza, shi kuma wani yayi niyya ne idan ya zo yayi abin da zai saba wa ubangiji zai kasuwa ya huta ladan siya zo daya
duk da akwai hadisi wanda yake shamil wanda misalin wa'ansu suna mujtama qaumun fi baitin min buyutillahi mutane ne suka taru a dakin Allah dan suna karatun alqur'ani shi yazo da zimmar yayi kasuwancin shi a masallacin ko kuma a'a ya amshi wani abu a masallacin sai ya zauna ubangiji zai ce dukkan su ku hada su ku musu jibin gora dukkan su ku musu abin da kuka musu na daga a ambace su a can gurin wanda yake gurin shi ta yan fadar ubangiji misalin malami yazo yayi arwalla ko kuma mu dauki misalin sujada wani sai yayi sujada yayi ta ne dan Allah wani yazo yayi irin sujada da yayi amma dai ba dan Allah yayi ba saboda wani abu yayi wannan yayi sujada Allah kiyaye saboda wani aljani yayi ta kaga wannan ta hutar da shi daga addinin musulunci shi kuma wannan ta ƙara kusantar da shi da ubangijin shi ai ka gani wa inna malikul mur'in manawa kowa da ne kurmi ya tafi ya sha wahala ya hada ya gama zuwa kurum sai ya ce ku kawo mun buta sai wanke hannun shi sai ya ji hancin shi da wani abu sai ya shaka ya kurkure bakin shi ya shaka ya wanke fuska yayi kaza duk abin da ake yi a arwalla amma dai shi mi dan ya ci sangi saboda ya tsarkake kanshi gashin ko abin da ya taba kanshi ko wani abu makamanci haka duk inda dai gura bai arwalla inda ake wankewa to da koi da ti sai ya zamu ya wanke amma dai ba da niyya yayi arwalla ba shi kuma wannan sai yazo yayi niyya yazo yayi arwalla yazo kurum yayi niyya ne yayi arwalla dan yayi raka'a guda biyu ya niyya su wancan ya samu lada wannan shi zai samu lada misali wane ne yazo kurum yayi wanka kan mu tsawaita akan misalin da an fahimta niyya ita ce take bada lada idan muka dauki wannan mas'ala wannan hadisi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa kalkashin shi malaman fiqh suka hudda ka'ida daga cikin ka'idodi guda biyar ka'idodi manya wanda dukkan addini yake tahiya akan shi hatta da sai ibnu hajar suke bayyana suke cewa wannan ka'ida al'umuru bi maqasidiha dukkan wani aiki wanda bawa zai to yana ta'allake ne da niyyar shi gulgudan niyyar shi ubangiji zai ya sakanta mai suka dauke ta ita ce babban ka'ida wanda babu wata ibada ba sai hita ba ta kanta dukkan abin da zaka yi wa Allah to wajibi ne kasance ka daukake ka tsarkake niyyarka kai dan Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin ba umurce su ba ce dan su bautawa Allah suna masu tsantsance ubangiji duk abin da bawa zai yi idan ya kasance yayi ne ba tare da ba Allah ba tare da neman yarda ubangiji ba to kamar ka ce wannan kura ce abin shakewa ba wani lada da zai samu face tozarci rubama ta hutar da shi daga addinin musulunci to shine nan malai yake bayyana mana dukkan wata ibada da zamu yi nan idan muka dauki malaman fiqh sun kasa ibada kashi biyu suke cewa da kai ibadatul al ibada al mahdha da kai ibadatul da tsantsan ibada kuma tana takuɗe ne da al'ada misalin kamar sallah wannan malamai kowa yayi ittifaqi akan ibada ce tsantsan ibada baya yiwa a hada ta da wani abu baya yiwa ka tashi sallah ka ce a da kai wani bangare ɗaya da zaka yi wa wani ko kuma a da kai wani abu din al'ada wanda zaka hada shi da sallah a'a baya yiwa da kai kuma ibada wanda take ibada ce wanda take ghairu mahda wanda ba tsantsan ibada bace ba da ko wani abu na daga al'ada yana iya shuguta misalin kamar wanke kaya na daga najasa ta kama kayanka ai kana iya wanke kayanka inda tiya kama su haka najasa ta kama su misali wani ne kurum ya shanya kayan shi najasa ta kama kayan shi a wannan halin kurum da ya shanya kurum sai ruwan sama sai ya zubo an ce sai yayi niyya wannan kayan an ce a'a sai an sake wanke su albarkacin ba ai ba niyya ba ina fatan an fahimce ni ibada mahba tsantsan ibada wanda ita ce kurum wajibi ne sai kayi niyya ita ce kamar sallah wannan ijma'in malamai duk da wa'ansu daga cikin malamai sun tafi akan a'a shin wannan arwalla ibada ce taftaqiru ila niyya aw la taftaqir ibada ce wanda kurum wajibi ne sai kayi niyya ko ubata da niyya ba sai kai niyya ba kurma in dai kai yanda aka siffanta ta kurum kai arwalla ubangiji ya amsa koda ba kai niyya ba to ragwai wa'ansu daga cikin malamai suka ce to in dai aka ce ibada ce mahda to ita ma wajibi ne sai an mata niyya, kuma haka ita ce fada mafi rinjaye. Wasu kuma daga cikin malamai suka ta yi akan a'a ai ibada ce ghairu mahda, sune wannan mazhabin Imam Abu Hanifa, suka ce a la taftaqiru ila niyya, ba ta bukata sai an mata niyya ita ar walla. Amma dai kaga Malikiyya, Shafi'iyya, Hanabila sun ta yi akan wajibi ne sai an mata niyya, ita ma ibada ce wanda take mahda, tsantsan ibada ce. To idan muka dauki shi kuma ibada ghairu mahda, ibadar da tana haduwa da wani bangare na daga al'adar, misalin kayana kayan shi ne datti ya kama su, najasa ta kama su, sai ya rataye kayan, da ya rataye kayan ruwan sama sai ya bige kayan, ya tahiyar da dattin ko bai tahi ba, ya tahiyar da shi sai ya ce aha tunda ne ban yi niyyar wanke su ba sai na dawo na sake wanke su. Kaga wannan an ma'fuun anhu, ba wani wannan ita ce ake kira da ibada ghairu mahda. Kamar misalin najasa ta kama kayan shi, kawai mu rannan sai ya dauko kayan diddan yayi niyyar wanke su, sai matarsa zai ce kai ai ranna ai na wanke su, kawai sai ya sanya, sai ya ce a ai matar shi ba ta yi niyyar wanke kayan nan ba, dalilin najasa ta kama su, dan haka sai an sake wanke su. Shine wannan malaman fiqh suke bayyana mana da koyi ibada wanda take tsantsa, wanda wajibi ne sai an mata niyya, sai an mata niyya sannan a samu ladanta. Da koyi ibada kuma da ba wajibi bane ba sai an mata niyya ba, dan ai aiki, dan kai wani abu ne daga ibada ka samu ladanci, shine ibada mahda wa ibada ghairu mahda. To shine nan malam ya bayyana mana, yake ce mana wajibi ne idan zamu yi wata ibada, ko kuma lokacin da zamu yi arwalla, ko kuma dukkan wa'ansu ibada wanda suke mahda, wanda suke tsantsan ibada ce ba a sarrafa su in ba ga Allah ba, wajibi ne sai mun yi niyya. Saboda wannan hadisin wanda madar dukkan wa'ansu ibada suna kiwayawa ne akan wannan hadisin, hadisi ne wanda Umar bin Khattab, hadisi ne mashhuri wanda Umar yarda Allah shabbata a gare shi, yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa akan munbari, wani ikon Allah ba wani wanda ya rawaito hadisin in ba Umar daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Hadisi ne wanda da yawa daga cikin malamai suke sanya shi ya kasance mabudin littafin su, saboda me duk abin da zaka yi ka meka wa Allah kai dan shi. Imam Bukhari lokacin da zai bude littafinsa ya fara da kitabu babu bada'il wahyi, babu wanda yake bayani akan farkon yin wahayi, zai maka bayani ne akan wahayi, amma dai sai ya kawo maka wannan hadisin. Mu koma arba'un an-nawawiyya wanda muke karanta hadisi 40, haka imam shi wanda ya arba'un imam an-nawawi lokacin da zai bude riyadus salihin shi ya fara da wannan hadisin, da yawa daga cikin malumai suna farawa da shi, suna neman albarka na ubangijin su ya datar da su, duk abin da za su rubuta ya kasance an yi shi dan Allah. Wannan shi yake nuna mana duk ibadar da bawa zai yi, to niyya ita zata bambance ya samu ladan ko ba ya samu ladan ba, hatta da abin da bawa zai dauka ibada fi sabilillah, to niyyar ka zata bambance yaya ka bada, yaya neman yardarka da Ubangiji. Haka malamai suke bayyana mana cikin kalkashin ka'idar abubuwa da yawa na daga al'ada wanda suke mubah ne a gare mu, muna iyawa mu yi su mu samu ladan niyya. Misalin zaka shiga barci, suka ce bari in shiga wannan barcin saboda in samu nutsuwa, in samu hutu, idan na tashi in samu nishadin yin ibada lokaci kaza. To wannan barcin da zaka yi kai ikitiramin shi da ibada, to Ubangiji sai ya baka ladan shi. A'a, bari zan ci wannan abincin ne saboda in yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zaka samu lada. Menene ya sanya niyyarka ta bambance tsakanin wane da wane da suka ci abinci bisa samu lada ba kai ka samu lada? Wannan kenan niyya. Malai ya cigaba da cewa sun mai yaqulu, sannan idan ya hararo niyya, ita kuma niyya mun yi bayani mahallinta shine zuciya. Baka ce ba Allahumma inni nawaitu wudu'a salati zuhuri, wannan bid'a ce. Imam Malik yake cewa talaffuzu biha bid'a, duk lokacin da mutum zai furta niyya kace Allahumma inni nawaitu kaza, inda muka samu a galgajiyance ake yi alhamdulillah abubuwan sun fara tahiyya, aka gani mutum yazo zai yi sallah, zai yazo ya tsaya zai yi haka Allahumma inni nawaitu salati asri arba'u raka'atin, haka ake koya a ce in baka iya karatun sallah ba Allah bai amsa sallarka, wani karatun sallah a duk lokacin da ka tashi niyya ka ta riga ya taɓo a zuciyarka. Shine ɗaya daga cikin malamai yake cewa da zaran ka tashi ka ɗauki buta, yo me ya tara ka ɗaukan buta, me zaka yi? niyya ta riga ta kul baka bukata shi ka ce a zan yi kaza ubangijin ka ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur duk abinda idanuwa take koyewa abinda zuciya take koyewa ubangijin ta ya riga ya sani kurum kai niyya za ka yi kaza ubangijin ka zai sakanta maka shi ya san abinda ka kudurta niyya akan shi yake cewa to bayan ka kudurci niyya zaka ce bismillahi ka ce da sunan Allah shine ya kawo dalilin da ya sanya malam ya kawo cewa bismillahi lokacin da mutun zayyi arwalla hadisin abi sa'id al-khudri yarda Allah shi tabbata a gare shi daga manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lawu aliman lam yazkur subhanallahi alayhi babu arwalla game da mutumin da bai ambaci sunan Allah ba sai dai idan muka leka hadisi ne wanda Imam Ahmad ya hutar da shi haka kalkashin isnadin da Imam Ahmad ya hutar da shi da kai wani mutum wanda ake ce mai Rubai' wannan Rubai' din munkarul hadisi ne idan ya kawo hadisi to ana inkarin hadisan shi ba amsa hadisan shi kidan idan kuma ya kawo haka idan aka ce wani ba amsa hadisin shi a cikin isnadin da kai to wannan hadisin da'ifi ne kamar yanda Imam al-Bukhari ya bayyana yake cewa ai wannan mutum ai idan ya kuka ji hadisi daga an ce muku a cikin isnadin shi da kai Rubai' to hadisi ne wanda yake munkar haka kuku amshi shi dinda Imam Tirmidhi shi ma ya hutar da hadisin daga Sahal bin Sa'ad yarda Allah shi tabbata a gare shi amma shi ma isnadi ne wanda yake da rauni shi sanya karkashin haka malumai suka yi sabani wa'ansu daga cikin malumai suke cewa ai cewa bismillah ba wajibi bane a cikin sallah ba ai ba wajibi bane ba a rukun arwanda ba wadanta ba wajibi bane ba mustahabbi ne sunna ce daga cikin sunnoni ba wajibi bane ba suka kawo suke cewa idan ka koma ai idan ubangiji ya nufaci umarni akan abu karare yake bayyanawa lokacin da ake bayani akan cin abinci ko yankan mushrikai yake cewa yankan ahlul kitabi yake cewa wala ta'kulu mimma lam yuzkar smullahi alayhi wa innahu fisq kada ku ci abinda ba ambaci ba ambaci sunan Allah ba akan shi ba can kuma yake cewa fakulu mimma zukira smullahi alayhi ku ci abinda aka ambaci sunan Allah akan shi suka ce to dan me yasan yanin a arwalla ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum bai ce wa ayi bismillah ba haka suka kawo dalili hadisin musibus salat wanda ya bata sallar shi manzo Allah ya ce mai zo yake cewa idan ka tashi kai arwalla bai ce dan me yasan ya bai ce mai kai bismillah ba lokacin da zaka yi arwalla ba haka da kai hadisi wanda na Usman bin Affan wanda yake siffanta mana siffar arwallan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma bai bayyana ba yace da muka ga manzo Allah zai yi arwalla ba ya ce bismillah ba ajiya wada ba dan haka malumai suka ce wannan mas'alar arwalla mas'alar cewa bismillah rubbama Usman ya hade ta a cikin ran shi dan haka yin ta dai abu ne wanda yake sunna daga cikin sunnoni duk da wa'ansu daga cikin malamai suka kawo suke cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani yake cewa duk abin da aka fara shi ba ambaci sunan Allah ba wannan abu mai kyakkyawan bayani duk da hadisin shi ma hadisi ne wanda wa'ansu daga cikin malamai sun da'afa hadisin ala ai cewa bismillahi wanda arrahmanir rahima saboda addu'a tawqifiyya ce bismillahi yana ɗaya daga cikin sunna lokacin da mutum zai riwara arwallar shi ya fada a cikin ran shi malai ya ci gaba da cewa wa yaghsilu kaffayhi salasan mutum mustahabbi ne mutum idan zai yi arwalla ya wanke hannayen shi sau uku shi kuma a wani hali ake so mutum idan zai wanke hannayen shi kamar yadda aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi yana karkata makayin arwallan idan ya karkata yana zuba ruwa ya wanke hannayen shi sau uku wasu daga cikin malamai suka ce a mutum zai wanke ɗaya hannunka na dama sannan ka wanke hagun sannan ka yi dama sau uku yace a mafi rinjaye shine kamar yadda aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi shine yana gama hannayen shi ciccuda ya tsatsaye ya tsotsin shi sau uku hadisin Usman bin Affan hadisi ne ingantacce wanda Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi kuma jamhurin malamai suka ta yi akan lalle mas'ala ta wanke hannu mai ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin ta, yake cewa Usman yazo yayi kira yace a kawo mi abin arwalla, aka kawo mi abin yin arwalla, sai ya fara yin arwalla, yake cewa sai ya wanke hannayen shi so uku, sannan ya kurkure bakin shi, sannan ya hada ya shaki ruwa, sannan ya wanke huskar shi so uku, sannan ya wanke hannun shi na dama zuwa almirfaq zuwa gwiwa hannun so uku, sannan ya wanke na hagu so uku zuwa gwiwa hannu, sannan ya shahi kan shi, sannan ya wanke kawarsa ta dama zuwa idan sau, sannan ya wanke kawarsa ta hagu zuwa idan sau so uku ita ma, yake ce musu haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi irin wannan arwallar da kuka ga na yi muku, yake cewa dan haka ku yi arwalla irin wannan arwalla. Hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi, shi ne ya kawo, yake cewa musahabi ne mutum ya wanke hannayen shi so uku, zai karkata wannan makayin, idan ya karkata ya wanke shi so uku, saboda mi idan ya kasance hannun da kai wani datti, dattin nan kai zuba a cikin ruwa, kasancewan wancan lokacin a cikin makayi ne kan fitarwa ce suke yi suna yin arwalla, sabanin yanzu hasahani ne kenan karkatawa za ka yi kai arwallanka, a lababo ne kurum da hannunka zaka meka ruwan ya zubo kai arwallanka. Yake cewa sun mai tamadmat salasa, sannan ya kurkure bakin shi so uku, wannan cewar shi so uku mustahabbi ne, wajibi shi shine zai wanke so ɗaya ɗaya kamar yadda zai kawo mana a can gaba, kamar yadda muka karanta fassarar bakin, yake cewa zai kurkure bakin shi. Idan an ce almadmada shine tahrikul ma'i fil fam, shine mutun ya kurkura baki, ya kurkura ruwa a cikin bakin shi, kinan mutun zai kurkura bayan ruwa a cikin bakin shi so uku, wa yastanshiqu salasan, sannan ya shaka ruwa a hancin shi so uku, shi ma wajibi so daya, so uku kuma mustahabbi ne. Yake cewa baya da haka ya biyo bayan shi da ya hata wannan ruwa, sai malam yake cewa al-istinshaq shine mutun ya sanya ruwa a hancin shi, al-istinsar kuma shine mutun ya hata wannan lumwashin da ya ja, wanda ya ja ruwan shine zai maido wannan ruwan da shi, shine malam sai yake bayyana mana yaya sifar wanke kurkure baki da shaka ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa na harko yajma'u bainahuma bi gharfa, zai hada dukkan biyun da daukar ruwa daya, kamfata daya, kina idan ka kamfato zaka sa a bakinka, sannan ka sauran abinda yayi saura damshin ruwan sai ka shaka a hancinka, kinan kai kamfata daya, ko kuma ya kasance bisalasi, zaka kamfata ka kurkure bakinka, sannan ka kamfata ka sanya a wannan inka. Duk da masalan wannan wanda malam ya kawo, larabcin da ya kawo, malamai sun tayi akan mafhumi daban-daban, wa'an suka ce a zai hada kurkuren bakin da shaka ruwan dukkan su so uku da kamfata daya, sai suka kawo suke cewa ai dalilin hakan akwai hadisin Abdullah ibn Zaid wanda yake bayyana mana siffar arwallan manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, sai yake bayyanawa yake cewa fa madmada wastansara salasa marratin min gharfatin wahida, sai ya kurkure bakin shi ya shaka ruwa har so uku da kamfata guda daya. Wasu daga cikin malaman ilimi suke cewa abin da yayi zan mu iya fahimta kalkashin wannan riwaya shi shine salasu marratin kullu marratin min gharfatin, yayi haka so uku so har so uku, amma dai kowata shaka kurkura da zai yi da shaka da hatawa kamfata da yake, shine wannan fassarar wannan hadisin. Sannan ko kuma yake cewa au bi salasi gharfatin, ko kuma da kamfata guda uku, shi kuma kamfatan nan guda uku shine ya tamadmad wa yastanshiqu min gharfatin, ya kurkure ya shaka da kamfata guda daya. An fahimta? An fahimta bambancin riwayar? Ba a fahimta ba? Wacan riwaye ta Abdullahi bin Zaid cikin siffar arwallan manzon Allah sai ya kawo abin da ya gani manzon Allah, yake cewa fa madmada wastansara salasu marratin min gharfatin wahida, ya kurkure bakin shi ya hata ruwa, kenan bayan ya shaka ya hata da kamfata guda daya so uku, shine malamai suke cewa a'a aula abinda zan mu fahimta ya kurkure bakin shi ya shaka ruwa so ɗaya kenan ko,
kamfata daya, ya kurkure ya shaka kamfata daya, ya kurkure ya shaka kamfata, kamfata uku kenan kwaso ruwa so uku a kurkura daya da shaka ruwa, kurkura daya da shaka ruwa. Yake cewa ko kuma au bi salasi garafati, ko kuma ka kamfata ka kurkure bakinka ka zubda, ka kurkure bakin ka zubda, kai so uku ko sannan ka kamfata ka shaka ka hayata, an fahimta? Kun ga hanyoyi ai sun sha bamban, to kowace mutum yayi tayi daidai kenan. Ko ka dauka ka kurkure abin da yi saura na daga damshin ruwan ka shaka, wannan iskar da ta shaka sai ta miro so daya kenan, kayi so uku ka kare kenan, kamfata uku zaka yi ka gama. Ko kuma ya kasance ka kwashi ruwan ka zuba a bakin ka kurkure ka zubda, ko kuma ka kurkura ka zuba ka kurkura sannan ka kamfata ka shaka kayi so daya, ka kurkura ka kamfata ka kurkura ka zubda ka kamfata ka shaka kayi so biyu, kowace kai tayi daidai. Shine nan shi ma wancan hadisin Abdullahi ibn Zaid, shi ma hadisi ne duka wanda yake cikin sahihai, yake cewa fa madmada wastanshaqa wastansara salasu gharafatin, ya kurkure ya shaka ya hata a duka kamfata guda uku kenan, kowace daya. An fahimta? Kuma malamai sun tafi akan, ko jamhurin malamai sun yi ijma, ko malamai sun yi ijmai akan mustahabbancin kaddamar da kurkure baki sannan shaka ruwa sannan hata ruwa. Yake cewa bayan ka gama wannan aikin, summa yaghsil wajhahu salasan, sannan mutum ya wanke huskar shi har sau uku. Wannan wadashi sau uku mustahabbi ne, sau daya shine wajibi. Dalilin akan haka, dalilin hadisin Usman wanda muka karanta, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya wanke huskar shi sau uku. Yake cewa malam zai bayyana mana, to ina ya cancanta, ina ne daidai huska inda ya kamata mu wanke wadin huska da tsawon huska? Yake cewa wadin huska ko tsawon huska inda za mu wanke? Yake cewa min manabiti sha'a, inda mabubbugan gashi kenan, inda gashin ka yake bubbugowa daga nan huska take farawa. Yake cewa ila man hadara min al-lihyaini wa zaqal, zuwa abin da ya gangaro bangaren gefen gemunka, gehe guda biyu na gebinka kuma da habakka kenan, nan inka zawwa habakka ainin ce habako, to kai kuma gehen gemunka kenan kai kashin suma ko ina ka wanke. Wannan tsawon huska kenan. Wadin huska yake cewa min usulil uz ila usulil uznaini, daga horkon kunne zawwa bangaren dama zuwa horkon kunne bangaren hagu kenan, zaka wanke huskarka daga nan abinda yayi haka kurinetin duka huska kenan, habakka daga sama, daga inda gashi yake farawa zawwa habakka, sannan kuma daga nan zaka biyo da ita daga kunnanka dan inda kunnanka yake zawwa nan kenan. Abinda ko yayi saura baka wanke ba, wannan shine ake kiran shi da duma'a. Shine shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waylul lil aqab minan nar, wani kwari na azaba ga waɗanda suke arwalla, suke barin wa'ansu gurabe ba sa wankewa saboda tasahulanci, ko kuma saboda ya sani an ki ba wankewa, ko kuma a'a saboda gaggawa, saboda rashin nutsuwa lokacin da yake arwalla. To wannan guraben da suke kin wankewa za a turmusa su a cikin wani kwari da wutar jahannama, Allah kiyaye mu. Kira wannan shine wadin abinda mutum zai wanke na daga huska. Wannan kuma mas'ala ce wadda dukkan malamai sun yi ijma'i akan haka, kamar yadda Ibn Hazm ya kawo ijma'in malamai a cikin maratibul ijma', haka daga cikin malamai, haka cikin bada'iu sana'i na Imam Al-Kasani, haka Ibn Abdul Barr a cikin Al-Istizkar, haka shi ma Ibn Imam An-Nawawi a cikin Al-Majmu', duka sun kawo ijma'in malamai akan ga inda ake wanke huska, kuma wajibin da ana wankewa sau daya, mustahabbin ta ana wankewa sau biyu ko sau uku. Wallahu ta'ala alam. Sai ya ci gaba da cewa wa yukhallilu lihyatahu in kanat kasifa, ga mai gemu lokacin da ya tashi yin arwalla zai tsatsehe gemun shi kenan, ba a buƙatar sai ya wanke, sai ya yi ta jikawa yana ta bakan shi wahala, saboda addinin nan sauki ake nema. Yake cewa to abin da yake nashi shine zai tsatsehe wannan gemun nashi, shikenan ya bakan shi lafiya. Amma dai a wani hali zai tsatsehe gemun shi idan gemun nashi ya kasance kakkaurani, idan ya kasance kakkaurani. Amma dai
yake cewa idan ya kasance gemun ba ka kaura bane ba yake cewa abinda zai yi yake cewa in kana tasiful bashara lazimahu ghusluha idan ya kasance gemun nashi ana iya ganin watar shi a kalkashin a san a kasan gemun to wannan abin da yake dacewa yake cewa ya wanke gemun shi gemun da ka buzuta a ilga ba to a wannan halin ka wanke gemun ka ko kuma a'a an yi katari wani abu ya sanya ka aske shi ana iya ganin yana sabon mutuwa ne ana iya ganin muhatar da take saman gemun to wannan kasan gemun afwan kenan abin da yake shine zaka wanke shi dalili akan idan gemu ya kasance mai yawa ne za a tsehe shi yake cewa hadisin da muka karanta hadisin Usman bin Affan wanda cikon hadisi ne wanda Imam Tirmidhi ya hutar da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatuhu manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana tsatsehe gemun shi lokacin da yake arwalla hadisi ne wanda Ibn Khuzaimah ya hutar da shi haka Ibn Hibban a cikin mustadrakin shi Ibn Hibban ya hutar da shi haka Al-Hakim shi ma a cikin mustadrakin shi ya hutar da shi hadisi ne wanda yake inganta hasanun sahihi wannan duk da shi Imam Tirmidhi shi ce ai ma hadisi ne sahihi kuma yana da shawahid kamar musannaf na Ibn Abi Shayba ya kawo wannan kuma misala ce wanda malamai suka yi ijma'i akan ta sannan malai yake cewa summa yaghsilu yadayhi ila al-mirfaqaini salasa sannan ya wanke huskashi ya wanke hannayen shi zuwa idan sau uku wannan sau uku mustahabi ne sau uku ko sau biyu mustahabi ne wajibi shi shine zaka wanke sau daya kuma dalili hadisi dai wancan na Usman bin Affan da muka karanta yake cewa yudkhiluhuma fil ghusl wa innan idan wannan guyuwa hannun su ma ana sanya su a cikin wankewa ba za a hudda su ba shi kuma wannan dalili akan haka hadisin da Nu'aym al-Mujmir ya rawaito yake cewa naga Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yana arwalla yake cewa sai ya wanke huskar shi summa sannan ya wanke hannun shi na dama zuwa haddi har sai da yake zuwa gaba sannan hannun shi na hagun har sai da yake zuwa gaba shi yake cewa kina wannan shi yake nunawa tabbas ana wanke wannan duk da kai hadisin da aka rawaito daga shi Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisin da malamai fiqhu suka tada kura akan shi akan lalle Abu Huraira ba fiqhi bane ba ta yaya zai rawaito hadisi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya huce kuma shi yake aiki da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni akan shi yake cewa ya zana siffa arwallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afwan ba shi bane ba hadisin da yake ba innal ummati yud'auna yawm al-qiyamati gurran muhajjalina min athar al-wudu al-umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a kiraye su a ranar tashin kiyama za a gansu goshin su yana haske diddigen su ko idan sun su yana haske sabida me sabida arwalla yake cewa dan haka karshen hadisin hayya Abu Hurairah yake cewa man istata'a yutila ghurratahu falyaf'al duk wanda yake so ya tsawaita hasken shi a gobe kiyama albarkacin arwallar da yake cewa to yi kokari ya wannan shi sanya aka samu Abu Hurairah yana wanke in yana arwalla har sai ya wanke hagrin shi sabida ya samu haske gobe haske saman haske a gobe kiyama to dalilin wannan ne aka ce gashi nan abinda Abu Huraira yake bayyanawa kenan idan zaka wanke su wa'annan guyuwa hannun ba mudda ta zaka yi ba ita ma tana ciki kenan zaka tsawaita har zuwa kan gaba kenan zaka wanke yake cewa summa yamsahu ra'sahu marratan wahida sannan ya wanke sai shahi kan shi so dai zai shahi kanshi shi kuma dalili a cikin alqur'ani wamsahu bi ruzikum ku shahi kawunanku kuma masala ce wanda malamai suka ijma'i akan ta yake cewa ma'al uznaini ko mustahabbi ne idan zai shafa ya shafa hakkunan shi yake cewa shi kuma wannan dalilin hadisin Abdullah ibn Abbas ne yarda Allah shi tabbata a gare shi yana wasafa arwallan manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shahi kanshi sannan ya shahi kunnan shi da me da as-sabbahatayn wa'annan manuniya guda biyu wanda ake tasbihi guda biyu da su ya shahi cikin kunnan shi yake cewa kuma wa zahiruhu wa bi ibhamihi su kuma wajen kunnan shi sai ya shahe su da wa'annan ita ce ake kiranta al-ibham
kenan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahi kunnan shi kenan bayan ya bayyana maka yanda zaka shahi kunni zaka shahi wannan sai yake bayyana maka yaya zakka siffar da zakka shahi kanka yake cewa yabda'u bi biyadaihi min muqaddima min muqaddamihi thumma yumarrimu thumma yamirruhuma zai fara daga horkon kanshi ya kai ya bibi kanshi har sai ya kai ila qafahu har zuwa kiyashi kenan daga horkon kai kenan inda gashi yake bubugawa mutun zai fara har sai ya kai kiyashi summa yarduhuma ila muqaddami sannan ya mayar da su zuwa ga horkon kanshi shi kuma wannan da kai hadisin Abdullah ibn Zaid al-Ansari shi ma a cikin siffar arwallan manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda yake cikin Bukhari da Muslim yake bayyana mana yake cewa sun masaha ra'sahu bi yadayhi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahi kanshi da hannayen shi yake cewa fa aqbala bihima wa adbara ya kai ya gabata sannan ya mido kenan ya kai ya mido وبدا بمقدم راسه سو حتى ذهب بهما الى قفاه سيهارا ده هركون كانشي حس سي دي كاي زوا غا كنيشي كو زوا كيهشي ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه سنن يمير ده سو زوا غا اندي يهارا كدن يهارا يا تي سنن يداو daga اندي يهارا ثم غسرا غسل رجليه سنن منزا الله يونكي قهوان شي تو ina ganin lokacin mu yaja arwallata mu za ta tsaya daga nan kenan Allah kai mu sai mu hara da wanke wanke kafa ko mu gama wanke kafa tabbas yake cewa summa yaghsilu rijlaihi ila alka'bayn salasan sannan mutun ya wanke kafuwan shi zuwa idan sau salasan so uku kamar yadda muka bayyana so uku mustahabbi ne so biyu mustahabbi ne so daya shine wajibi shi ba kalkashin hadisi duka wanda muka karanta a siffan arwallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ishe mu ya kasance mana shirye saida yake cewa wayudkhiluhuma fil ghusli sannan kuma ya sanya idan san shi a wurin wankewa kamar shi ma ba ya hudda su ba zai gama da idan san ya wanke ba wai an ce ba ila zuwa ba sai ka ce a su ai bisa cikin lissahi barka bar su duk da akwai malamai sun yi sabani akan suna ciki ko kuma bisa ciki amma ne hada mafi rinjaye su ma suna ciki sai an wanke su kamar idan kuma ka dauki hadisi Abu Huraira duk wanda yake so ya tsawaita hasken shi a gobe kiyama sai ya dada a sama Allahu ta'ala a'lam yake cewa wa yukhallilu asabi'uhuma kuma ya tsatsehe ya tsotsin kafashi kenan ba kurum durin ba zaka zo kurum kai haka ba kurum ka huce a tsatsehewa zaka yi saboda so ake ka hutar da dukkan wani datti wanda ya jima ba ka hudda ba tsawon awa kaza ba kai kokari ka hudda su shine wannan hikima ta arwalla duk lokacin da zaka yi ta to dukkan wani datti za ta himma da kai hikimomi ba wani abin da ubangiji zai wajabta wa dan adam wallahi tallahi wani ya kalla ya ce babu hikima a cikin shi da kai hikima ya ishe ka wannan hadisin da a ce law anna nahran fi babi ahadikum teku tabki a bakin kin kohar gidan wanunku yake cewa kullun hi ya tsomu a cikin shi yayi wanka so biyar yake cewa shin za yayi sauran wata datti a jikin shi aka kalle shi kace dauda gare shi suka ce a ai ba yayuwa manzo Allah yace shine kwatan kwatan arwalla kullun so biyar muke yi wannan ko ba kai wanka ba wallahi ta tsarkakar da kai da dukkan kwansu abubuwa masu yawa na daga abubuwa da suke kai kawo microbe ne wane ne da sauransu insha Allah zan mu tsaya anan kenan Allah kai mu sace bai zawa sai mu hara da addu'a wanda idan mutun ya gama wanda zai yi abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu dare shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mana iyaye da kakannu da malumma Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya iya mana abin da ba iya ba kuma Allah ya shiga al'amurrukan ya iya mana shi ɗan uwa da amana arziki da suke bara addu'a muna fatan Allah ya biya musu bukatunsu ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka ya yi wa zuri'anmu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka Allah ya shiga al'amurrukanmu ya biya mana dukkan bukatunmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.